This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2024 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai
to Maryam akwai alamun da suka nuna cewa jerin bazazana har-haren bomb da aka rika aiki ba wuraren zabe a sassan Amurka sun fito ne daga An fara samun sakamakon zabe da ake fafata gunda ko tsakanin yan takarar shugaban kasa Amurka. Dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan Isra'ila domin nuna adawa da korar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi wa ministan tsaron kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahotanni game da abubuwan da suka faru a lokacin zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi jiya 35 ga watan Nuwamba daga jihohin Maryland, Virginia da kuma nan gundumar Columbia. Yayin da ake dakon sakamakon zaben ko akwai wani abun ban mamaki tattare da sakamakon da ke fitowa daga wasu jihohin kasar ya zuwa yanzu
babu wani abin mamaki a halin yanzu na mai tsanani game da sakamakon zaben da ake tattara a Amerika wani abin mamaki shine mafi yawan matasa sun jefa wa Trump Korea kuma mafi yawan dattawa sun jefa Korea ma ita Kamala Harris kenan wannan abin ya kan bada mamaki ma mutane
Masanin harkar siyasa Professor Samuel Zalanga kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Niger za ku ji ra'ayoyin 'yan ƙasar akan yadda aka yi zaben na Amurka amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Akwai alamun da suka nuna cewa jerin barazanar har-haren bomb da aka rika kai a wuraren zabe a sassan Amurka sun fito ne daga Rasha, cewar sabon nazarin da jami'an tarayya da na jihohi suka gudanar. Barazanar harin bomb din na farko da aka kai a farkon jiya Talata ya haifar da dan tsaiko na kada ƙuri'a wasu wurare a kudu maso gabashin jihar Jojiya. To amma jami'a a jihar sun yi hanzarin gano cewa barazanar ba wata mai tada hankali ba ce. Sakataren harkokin cikin gida na jihar Jojiya, Brad Reference Prenga, ya shaida manema labarai cewa sun gano cewa harin ya fito ne daga Rasha. Ya ce mugun nufi ne a ransu da ya nuna ba sa son su ga mun gudanar da zaben mulami lafiya. Yace ya kara da cewa suna ganin idan suka gwara kawunan mu to su za su irga hakan a matsayin nasara a gare su. A ƙarshe yace to sai dai ta tabbata kokarin haifar da cikas ga zaben na Amurka na da matukar girma. An fara samun sakamakon zabe da ake fafata a kudda kudu tsakanin yan takarar shugaban kasa Amurka mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban kasa Donald Trump inda kowannen su ke nuna alamar yin nasara a inda yake da karfin magoya baya a wani zaben da aka iya wato da ka iya zama na tarihi wajen samar da mace ta farko a matsayin shugaban kasa Amurka. Trump wanda ke neman sake komawa fadar White House bayan kayan da ya sha a zaben shekarar 2020 tuni yayi nasara a jihar ta Florida a sakamakon farko-farko da ya fita a inda ya samu ƙuri'un na delegate 30 da sauran jihohi da suka rika biyo baya. Kamar yadda ake sa rai Harris ta damke kananan jihohi da dama da ke yankin gabashi. Duk ɗan takarar da zai yi nasarar lashe zaben dole ne ya samu ƙuri'un delegate 270 a jihohin da ake kira swing states daga cikin ƙuri'u 538. Duk da dai mai yiwuwa ne sai a yau Laraba ne wasu jihohin za su iya kammala kirga ƙuri'unsu. Duk wanda Allah ya ba nasara a zaben zai ɗare kujerar fara jan akalar shugabancin kasar ne a watan Janairu. Masu sharhin siyasa sun yi hasashen cewa fafatawar za ta gangaro zuwa jihohin da ake cema swing su bakwai inda ƙididdiga ta nuna yadda 'yan takarar biyu ke tafiya kudda-kudu. Dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan Isra'ila domin nuna adawa da korar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi wa ministan tsaron kasar Yoav Gallant a jiya Talata. A birnin Tel Aviv masu zanga-zangar sun datse babbar hanyar shiga birnin suka rika yin da'ira da ajiye drum-drum da hada guma-guman wuta. A birnin Kudus kuwa kimanin masu zanga-zanga su 1000 ne cikin fushi da korar da aka yi wa ministan tsaron mai farin jini suka tattaru a wajen gidan Netanyahu. An kuma sanar da bazuwar masu zanga-zangar a ko'ina a fadin kasar. A yayin da Netanyahu ya ci gaba da amfani da sojin kasar wajen gallazawa Hamas, shi kuwa Galan kira ya rika yi da a samar da tsagaita wuta ko da na dan wucin gadi ne domin ganin amaido da yan kasar da Hamas ya durkuwa da su a yayin harin da ta kai Isra'ila a watan Oktoba shekarar 2023. Dan a lokacin ne Isra'ila ta fada mummunan fada da mayakan Hezbollah da ke Lebanon tare da musayar dogayen har-hare da Iran.
To an jima kadan za ku ji karshen labaran duniyar amma yanzu zamu bude taskar rahotannin mu da farko zamu leka jihar Virginia a nan Amerika inda abokin aikin mu Muhammad Lalo yake dan jin abubuwan da suka faru a lokacin zaben da aka yi jiya da kuma halin da ake ciki ya zuwa yanzu.
To tunda misalin karfe 7 na daren Talata aka rufe rumfunan zabe a nan jihar Virginia, wato an kwashi sawoyi 13 kenan ana zabe domin tunda misalin karfe 6 na safe aka bude rumfunan zaben. Yanzu dai hankali wato hankalin jama'a ya karkata ne kan sakamakon zabe, kuma yanzu a lokacin da nake muku wannan bayani ana kan hadawa ko kuma tattara sakamakon zaben wanda tunima wasu kafafen yada labarai sun riga sun fara bayyana hasashen su kan inda zaben zai iya karkata. Bisa al'ada dai wato shi sakamakon zaben Amurka ba fitowa fili ake a bayyana cewa wane ne yayi nasara ba kamar yadda ake yi a wasu kasashe, musamman ma kasashe masu tasowa kamar na Afirka. Asali manyan wato kafafen yada labarai ne musamman na talabijin suke yin diddiga su tattara alƙalama daga sahihan wurare sai su fara kyankyasa alamun wanda ake tunanin zai iya lashe zabe, wato abin da suke kira projection kenan a Turanci. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi shine su rika tattara sakamakon zaben yayin da masu kada kuri'a ke barin rumfunan zabe bayan sun kada kuri'un su kenan, wato abin da ke kira exit polls. Kuma idan komai ya tafi daidai babu haufi nan da wasu sawoyi masu zuwa za a iya samun cikakku ko kuma takamaiman sakamakon da zai iya nuna karara wanda ko wacce ta lashe wannan zabe idan dan takara ko yar takarar ta kai adadin kuri'un wakilan jihohi na electoral votes da ake bukata, wato 270 kenan.
Madalla a gaida Muhammad Lalo daga jihar Virginia. Yanzu kuma zamu je ga Sarfil Hashim Gumel daga jihar Maryland.
To Maryam, a jihar Maryland dai zabe ya gudana cikin lumana da kwanciyar hankali a duk fadin jihar, musamman a manyan birane kamar Baltimore da wasu yankuna na Washington DC, wato babban birnin kasar. A rufe rumfunan zabe da misalin karfe 8 na dare a wajen yankin gabashin Amerika, kuma tun aka fara kiran sakamakon zaben Maryland da yawanci ke goyen bayan jam'iyyar Democrat. Muhimman zaɓukan da aka yi a jihar ciki har da na 'yan majalisar dattijai da na wakilan Amurka sai kuma 'yan majalisa na jiha da kuma na gwamna. An samu wasu rahotannin dogayen layuka a rumfunan zaɓe, musamman a wasu wurare ƙalilan da ake da ke da yawan hada-hada jama'a, amma dai ba a samu wasu manyan batutuwa ko rahotannin kawo cikas a lokutan zaɓen ba. Haka kuma wani abu da ya bani mamaki shine yawan fitowar yanci ran da kasashen duniya daban-daban da suka zama 'yan kasar Amurka, suke hadda waɗanda suka fito daga nahiyar mu ta Afirka. Sun fito gaskiya kwansu da kwarkwata domin yin wannan zabe. Kuma wasu daga cikin su da na tattauna da su sun bayyana mini yadda muhimmancin fitowa wannan zabe yake gare su, duba da ra'ayoyi ko kudurin 'yan takarar musamman ma na shugaban kasa. Sun ce ya zama wajibi su fito su zaɓi 'yan takarar da suka yi imanin za su wato kare muradinsu. Yayin da aka rufe rumfunan zaɓe yanzu, muna sa ran samun ƙarin bayani nan ba da jimawa ba, sai dai sakamakon zaɓukan cikin gida na jiha ya fara bayyana. Ya zuwa yanzu dai an ayyana 'yar takarar jam'iyyar Democrat ce ta lashe zaɓen jihar Maryland. Kuma hakan bai zo da mamaki ba, duba da yadda zaɓukan baya suka gudana kuma yawancin lokuta 'yan jam'iyyar Democrat ne ke lashe zaben kamar yadda na bayyana a baya. amma yanzu abin jira a gani shine sakamako a hukumance kasancewa yanzu manyan kafofin yaɗa labarai ne ke bibiya su kuma fara fitar da sakamakon zabuka kamar yadda aka saba gani a siyasar Amurka ga duk masu ra'ayin sanin sakamakon jihohi na zaben Amurka za su izo shafin mu yanar gizo ta addressin mu na voahouse.com inda a shafin farko za a ga taswirar Amurka baki dayanta kuma za a iya danna duk jihar da ake so dan ganin sakamakon wannan jiha Sarfil Hashin Gumel daga jihar Maryland dake gabashin Amurka nagode
a gaida Sarfil Hashin Gumel to a ƙarshe zamu je da ta kasance a nan gundumar Colombia wato babban birnin tarayya Amurka Ibrahim Garba gare ka
to har yanzu dai ana jiran sakamakon zaben shugaban kasa a birnin Washington DC amma da ma jam'iyyar demokarace kan ci zabe a gundumar Colombia da ta hada da birnin na Washington DC kuma ga dukkan alamu Kamala Harris ta jam'iyyar ta demokarace za ta ci zabe a gundumar ta Colombia wannan karan ma da yake ba zaben yan majalisar dattawa da wakilai da kuma gwamna a Washington DC sai dai na magajin da wakili na musamman ko delegate a gaskiya idan ana maganar zabe ne ba a cika bai ma sakamakon zaben Washington DC irin muhimmancin da ya cancanci matsayinsa na babban birnin tarayyar Amurka ba an sallamar ma jam'iyyar demokarat saboda tasirin ta a yankin ya wuce yadda jam'iyyar republican za ta kwatanta ja da ita sosai watakila ma shi yasa ba a fito ba sosai wurin kada ƙuri'a saboda koda ɗan da makarar kalilan ne suka kada ƙuri'ar jam'iyyar su za ta kai labari kuma komai fituwar ɗan jam'iyyar republican ba za su yi katabuz ba a gundumar Colombia saboda ba su da yawa amma kuma akwai kuma masu alakanta rashin fituwa sosai a birnin Washington DC din da yadda aka yi ta kada ƙuri'ar wuri a wannan shekarar bincike ya tabbatar cewa ba a taba kada ƙuri'a ta wuri ba kamar yadda aka yi a wannan shekarar don haka ba mamaki tun kafin jiya babbar ranar zaben bakaki a birnin Washington DC da ake ganin kamar basu dau zaben da muhimmanci ba a zahiri sun dau zaben da matukar muhimmanci har sun kada ƙuri'un su tun ma kafin jiran idan akwai wani abun ban mamaki da zan saki fadi game da yadda aka gudanar da zabe jiya a birnin Washington DC baya ga rashin fituwa sosai bai wuce yadda jami'an tsaro suka hana yan jarida neman labarai a wasu muhimman wuraren kada ƙuri'a suka killace wuraren wani zubin ma bayan sun tura yan jarida baya can har zuwa ƙetaren titi sai aka sake ba su umarnin kada yan jarida har zuwa can gefen harabar zaben ta yadda ba za su yi hada rahoto mai inganci ba sai daga baya aka sake ba su umarnin sake kiran yan jarida an dai ce ba a taba yin haka ba kuma ba a taba ganin haka ba musamman ma irin wanda ya faru a ɗakin karatu na tunawa da Martin Luther King Jr. ko Martin Luther King Jr. Memorial Library wani abu kuma da ya ja hankalin mutane a wannan zaben a birnin Washington DC shine yadda aka yi siffar kashi da wani babban ƙarfi aka dora kan wani tebur aka girki a wurin da mutane suka fai wucewa a babban filin nan da ake kira National Mall tun daga lokacin da aka fara zaben wuri a jiki akwai wani sako mai bayyana cewa an yi wannan ne saboda a karrama waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da zaben shugaba Joe Biden ma'ana ba a aiki ma magoya bayan Donald Trump da suka yi yunkurin hana tabbatar da zaben shugaba Joe Biden bayanai na nuna cewa su ma yan Republican sun yi irin nasu salo na ba'a ma yan Democrat a wasu jihohin rahotanni dai na nuna cewa yayin da ake jira a ga kowace jam'iyya za ta ci zaben Amurka na wannan jikon an dau matakan tsaro sosai a birnin Washington DC amma fa ba a bayyana ba saboda kar a firgita mutane
a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
A ranar Talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce dakarun kasar shi sun fafata da dakarun Korea ta Arewa da aka aika da su rashin domin su taimaka mata yaki da Ukraine din. A cikin jawabin shi da yake na duk rana a jiya Talata Zelensky ya ce fadan na farko da dakarun Korea ta Arewa ya bude sabon babi na rashin zaman lafiya a duniya a tsokacin shi na farko kan lamarin tsakanin kasashen biyu. Ministan tsaron Ukraine Rustem Umarov ya tabbatar da isar da karon Korea ta Arewa a can bakin daga a yayin wata hira ta kafar yaɗa labaran ƙasar. Ya ce dakarun na Korea ta Arewa sun ce sun isa wurin kuma sun fafata a karon farko.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jihohi ke ci gaba da kidayar kuru'u da kuma tattara sakamakon zaben shugaban kasar na Amurka, na tuntubi Farfesa Samuel Zalanga, masanin siyasa da harkokin yau da kullum da ke zama nan Amurka, akan halin da ake ciki bayan kammala zaben a jiya Talata. Daya daga cikin dalilan da suka sa har yanzu dai wasu jihohin kasar ba su kammala tattara sakamakon su ba shine bambancin lokaci da ake da shi a sassan kasar daban-daban. Da farko dai na tambaye shi ko akwai wani abun ban mamaki game da sakamakon zaben ya zuwa yanzu.
Abin da zan ce shine babu wani abin mamaki a halin yanzu na mai tsanani game da sakamakon zaben da ake tattara a America. Dalilin da yasa kuma na faɗa haka shine a wasu jihohi yanzu ne ake kusan rufe wajen jefa ƙuri'an. Wani abin mamaki shine mafi yawan matasa sun jefa wa Trump ƙuri'a, wato shugaban ƙasa na da kenan, kuma dattawa ne, mafi yawan dattawa sun jefa ƙuri'a ma ita mataimakin shugaban ƙasa na yanzu, wato Kamala Harris kenan. Wannan abin ya ɗan bada mamaki ma mutane. To amma dai lallai akwai alama da ya nuna cewa mafi yawan matasa sun jefa ƙuri'a mashi mataimakin shugaban ƙasa na da, wato Donald Trump kenan. Halin yanzu kowane jiha suna kirgawa ƙuri'unsu, kuma akwai bayani da zan ce shine jami'iyyar da saudewa take samun ƙuri'u da yawa ita ce jami'iyyar da dama take da ƙarfi a cikin jiha din, saboda haka shi ma wannan ya nuna cewa ba wani abin mamaki bane. Za a ɗauki ɗan lokaci kafin mu fahimci filla-filla menene ya kawo canji, ko kuma meye zai kawo canji, ko kuma wani irin canji ne zai faru. Abin da yasa na faɗa haka shine sai an gama jefa ƙuri'un an kirga, daga baya za a iya duban wasu abu a hankali, za a iya ganewa cewa to ga fa abubuwan da suka kawo, ga wasu abubuwan da suka canja, sai a soma binciken kuma menene yasa canjin ya faru.
Ya zuwa yanzu ko akwai wani daga cikin 'yan takarar da ya maida martani akan sakamakon da ake tattarawa?
A halin yanzu ba wani ɗan takara wanda ya yi wani furci ko kuma wani martani game da sakamakon zaben, kuma abin da yasa zancen yake haka domin in mutum ya duba zai ga cewa gasan ƙuri'un ya yi kurkusa da yawa, babu rata tsakanin ƙuri'un ita mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Kamala Harris, ba tsakanin ƙuri'un da take da shi da kuma ƙuri'un da shi shugaban ƙasa na da yake da shi.
Waɗanne abubuwa ne suka fi jan hankali akan yadda masu kaɗa ƙuri'a suka yi zaɓe wannan karan?
To wannan ansan tambayan tana buƙatar mutum ya nutsu sosai, domin kusan a kowace ƙasa sau da yawa za ka sami irin wannan. Ƙasa ɗaya ce, amma za ka samu idan ka tashi daga wani ɓangaren ƙasan ka tafi wani ɓangaren ƙasan, za ka samu cewa abubuwan da suke damun mutane a wani ɓangaren ya bambanta da abubuwan da suke damun mutane a wani ɓangaren ƙasan. Misali a jihar Arizona, babban abin da yake damun mutane masu son jefa ƙuri'a shine zancen mutane masu ƙaurowa daga wasu ƙasashe zuwa Amerika. To su wancan mutanen da suke Arizona, babban abin da yake damun su shine mutanen da suke shigowa suke kokari su ƙauro nan. A jihar Georgia, babban abin da yake damun su shine tsadan rayuwa. Tsadan rayuwa shine wato kaman darajar kuɗi. Ko da mutum yana da kuɗi, idan kana neman inda zaka zauna ko kuma kuɗin abinci ko wani abu zaka sayi mota ko wani abu, komai ya tsada. To wannan abin shi yake damun su. To sai jihar Michigan, akwai Larabawa da yawa da suke zama a jihar Michigan din. To babban su abin da yake damun su a wajen da yake suna da yawa sosai sosai, kuma shi zai sa wani ko ya ci zaben ko bai ci zaben ba shine yakin da ke tsakanin kasar Isra'ila da kuma Gaza.
Madalla a gaida Farfesa Samuel Zalanga. Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger. Mu ji abin da manazarta ke cewa akan zaben da aka yi yayin da ake jiran sakamakon zaben. Ga Haruna Mamman Bako da karin bayani.
Que Philadelphie c'est démocrate, a priori ça va voter pour Kamala Harris, c'est un peu le bastion démocrate de la Pennsylvanie.
Oui, oui, évidemment, c'est dans les grandes villes que généralement on va voir le soutien fondamental pour Kamala Harris.
Il y a des Akakwana qui sont à Jambouya, Niger, à Dakon, Sakama, Kwanza, Pena, Kassar, Amerika, à Soma, Bayana, à Kahoshina, à la Barena Dunia, à la télévision, à Kuma Sauran, Kahoshin, Sadarwana Zamani, Kuma Achiken, Daranzoa, Jan, Karpe, Enadarena, Kassar. So wani dan jarida mai suna Aso Musa Arzika domin jin she'ina aka kwana game da kakkahewar da suka yi na sai sun ga wadda ta kaya game da sakamakon kasar Amerika inda ni soma da tambayar shi shi mi suka soma jin labari
babu shakka yanzu karfe 1 agogon Nijar da Najeriya ana dakon fitowar sakamakon zabubuka na kasar Amerika wanda al'umma suka maida hankulan nasu akan ganin cewa wannan sakamakon ya fito amma ana tsammanin insha Allah da za Allah kamin fitowar ma wannan sautin za ku so mu shin sakamako ya so mu fitowa daga jahohi daban-daban na wannan kasar ta Amerika
to a so Musa Arzika mun sai ta Amerika wajen mutum miliyan 240 ne aka kira domin su fito su je hankuri a wannan talata 5 ga watan November cewa kenan da ranar jiya shin muna ai musamman yalla wata kila menene makomar zaben yaya ne kake ganin ɗan takarar guda biyu musamman Kamala Harris da shi Donald Trump yalla test wata hanya ko wannan suke ishi nasara a wannan zaben
to a bangaren da waɗannan ɗan takarar ke iya su yi nasara akan waɗannan zabubuka akwai manya-manyan jahohi waɗanda duk wanda ya kuskura ya fadi a zabubuka saboda manya-manyan kujeru da akwai a cikin waɗannan jahohi kamar bangaren Pennsylvania da ke da kujera kusan 19 akwai Nevada da ke da kujera wajen 16 akwai Michigan ita ko kujera wajen 15 cewa da manya-manyan masu zabubuka kina akwai Wisconsin da ke da kujera wajen 10 akwai kuma Arizona ita ko da ke da kujera 11 yayin da Georgia ita ko ke da kujera wajen 16 Carolina ta Arewa kujera wajen 16 kungara idan aka dauka duk wanda ya kuskura ya fadi a zaben waɗannan jahohi to babu shakka ya fadi a waɗannan zabubuka wanda ya samu ya lashe waɗannan jahohin alakila tun yau ya kamata a ce wannan shine ya zama shugaban kasar Amerika
to yanzu wannan zabe ana ci gaba da dakon lokacin sakamako yalla kamin karshen wurin yau shin tsohon shugaban kasa kamar Donald Trump menene makomarsa idan har ya riga ya fadi a wannan zabe tun da gashi an ga ya so mu hitowa da wani salo kamar yanda ake bayyanawa tun ma lokacin ba a fara hidon sakamakon ba
daga yanzu tun sakamakon zabe bai fara hitowa ba sai ya fara korafin yankin Filadelfi an soma a rangizon kurkuri kuma shi ba zai amince ba da sakamakon idan ba su yi ba to kun ga idan aka dauka haka wata dubara ce da tsakan siyasa na tusa ma Amurkawa a kai na cewa shi ne ya dace na kaza ba
idan muka duba yanzu shi Donald Trump yalla wannan zabe zai kasance wani kaho ne tarihi ne idan aka sake zabe
to idan aka dauka dai a tarihin Amurka mutum daya aka samu wanda ya aje kushera bayan an sace yin wata manda kuma ya sake dawowa ya ci zabe idan Donald Trump yayi haka ya ci wannan zaben kenan ya kasance mutum na biyu a tarihin Amurka waɗanda suka taba aje kushera wata manda ta biyu ta huce su sake shigowa cikin zabe kuma su lafi zabe
Vous êtes aussi hospitalisé en région transatlantique. Les Européens, évidemment, ont les yeux braqués sur les États-Unis aujourd'hui. Quid de l'Europe si Donald Trump gagne ?
Écoutez, on sait déjà que le souvenir de ce qui s'est passé durant ces 4 années quand il était président, des relations qui étaient.
Moussa Arzika, kenan dan jarida da ke birnin kwannin jamhuriyar Niger da kon yana da kon sakamakon zaben kasar Amerika. Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai muna nan a jamhuriyar ta Niger. Inda wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mazauna garin Maradi akan zaben na Amurka.
To jini sunana Ibrahim Inazum dan jarida ne na Maradi Niger. To a gaskiya zaben daukan Amerika da zaben Amerika na bana abin da ya daukan hankali shine musamman ma zabe ne wanda gaskiya tsarin shi kaman ya zama wanda daban ne cikin zabuka Amerika gaba daya. To ko cewa ita Kamala Harris ita mace ce wanda ta shiga wannan takarar kuma ga Donald Trump wanda shi tsohon shugaban kasa ne kuma yake neman ya dawo kuma abu na biyu wanda ake iya rike ita Kamala Harris in ka dauka gatar al'umma ce kenan juje ce kuma shi Donald Trump wanda a karshe-karshen nan ma ya huskanci shari'a ka gani abubuwa ne wanda suka zo a banan nan suka kawo wani irin zabe wanda ba a saba ganin shi ba Amurka tunda a karon farko da Joe Biden zai ta yi zaben nan kaga ya janye mutane da ba su yi tsammani ba shi Trump ya zo zaben kuma kaga ayi shari'a ta ci ba gashi na yazo kenan zabe ne wanda a gaskiya ya kawo cici kuce diya kuma an yi magana kwarai saman shi
suna na Kabiru Muhammad Yarima mutum ne mai mu'amala da kafafen sadarwa na zamani Haji Mansur akan zaben Amurka ya bambanta da kowane zabe da muke gani ana yin shi musamman a nan lahiyar mu ta Afrika don a shekaran jiya naji an ce kusan miliyan 70 har ya kada ƙuri'a ta hanyar akwatin gidan waya wanda mutum daga kwance koko daga cikin gidan shi zai iya zabe wannan shi ma ya dauka mun hankali kwarai da gaske kannan kuma mu a ganin mu wajen bangaren zaben Amurka tsakanin Kamala Harris da shi Donald Trump mu a wajen mummuna son Kamala Harris ta yi nasara akan wannan zabe na Amurka saboda halin da ake ciki gaba ta tsakiya wanda kamar ana gani ita take da dan sauki da Trump fiye da yanda muke ganin yanayin tafiyar su kenan shi yasa muke gani mu a nan bangare Kamala Harris ta yi nasara domin ganin samun canji a yanayin da ake gaba ta tsakiya musamman yanayin da ake ciki a Palestine da Lebanon da sauran wurare daban-daban shine abin da muke iya bayani akan
Malam Ibrahim me za a cewa game da wannan zabe mai fatanka
to fata na a gaskiya kaman fatan mahiyawancin zanciya ɗan maradi koko ɗan Niger koko ɗan Afrika yawancin mu dai mun hi ganin ta cewa ɗan demokrat su dawo mutalman ita Kamala Harris ta dawo domin me yasa yawanci su ɗan demokrat kaman sun hi kula ga Afrika sun yi sa ido ga Afrika mun dauka a lokacin da shi Trump yayi milkin shi wanda bai ma mai da Afrika wani abu a zo a gani ba kenan kuma mun gani muke mu a matsayin mu na Afrika ya kamata a dama da mu ya kamata a dauke mu a matsayin wanda shine namu
Madalla a gaida Mansur Sani. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 35. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaitattun muryar akwai alaman da suka nuna cewa jerin barazanar hare-haren bom da aka rika kaiwa wuraren zabe a sassan Amurka sun fito ne daga Rasha. Cewar sabon nazarin da jami'an tarayya da na jihohi suka gudanar. Barazanar harin bom din na farko da aka kai a farkon jiya Talata ya haifar da dan tsaikon kada ƙuri'a a wasu wuraren kudu maso gabashin jihar Georgia. To amma jami'ai a jihar sun yi hanzarin gano cewa barazanar ba wata mai tada hankali ba ce. An fara samun sakamakon zaben da aka fafata na ƙuddu tsakanin ƴan takarar shugabancin Amurka mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump inda kowannen su ya riƙa nuna alamar nasara inda yake da ƙarfin magoya baya a wani zaben da aka wato da ka iya kafa tarihin zabar mace ta farko a matsayin shugaban ƙasa Amurka Trump wanda ke neman sake koma fadar White House bayan kayan da ya sha a zaben shekarar 2020 tuni yayin nasara a jihar shi ta Florida a sakamakon farko da ya fita inda ya samu ƙuri'unar delegate 30 a jihar kamar yadda ake sa rai Harris ta damƙe ƙananan jihohi da dama da ke yankin gabashi
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsin idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniya mu Mr. Jimmy ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya